Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 21 ga watan Satumbar shekarar 2019. Amurka na shirin tura ƙarin dakaru da makaman kare har-haren sama zuwa Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Wannan sanarwa na zuwa ne bayan har-haren da aka kai kan matatun man ƙasar ta Saudiya, waɗanda Amurka ta ce Iran ce ta kai su, zargin da hukumomin Tehran suka musanta. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ne ya bayyana hakan wato a wani taron manema labarai da aka yi a Pentagon a jiya Juma'a, matakin da ya ce tuni shugaba Donald Trump ya amince da shi. A cewar hafsoshin dakarun Amurka General Joseph Dunford, a ƙarshen makon nan za a tattauna tsarin da za a bi wajen tura dakarun zuwa Saudiya, wanda za a fitar da tsarin a mako mai zuwa. Wani mai kwarmata bayanan sirri ya ce a lokacin bazarar da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya nemi takwarar aikinsa na Ukraine da ya gudanar da bincike kan ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Ƴaƴan jam'iyyar Democrat dai sun yi Allah wade da wannan yunkuri, wanda suka ce kokari ne na ɓata sunan abokin hamayyarsa. Wannan batu shi ne na baya-bayan nan cikin jerin takaddamomin da ke faruwa tsakanin ƴan majalisar dokoki na ɓangaren Democrat da kuma gwamnatin ta Trump, wacce ta bayyana wannan korafi ko kuma ma ta faɗi abin da yake kunshe da shi. Adam Schiff ɗan jam'iyyar Democrat ne kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai.
That whole purpose is being frustrated here because the Director of National Intelligence has made.
Yace an toshe duk wata kafa da za ta ba mutane ƙwarin gwiwar su fito su fallasa wani abu da aka yi na ba daidai ba. Saboda daraktan tattara bayanan sirri na ƙasa a karan farko ya yanke shawarar kin sanar da majalisar dokoki kan wannan batu. A jiya Juma'a, shugaba Trump cikin fushi ya kare kansa, inda ya ce wanda ya kwarmanta bayanan ɗan wata jam'iyya ne, ko da yake ya ce bai san kowane ne ba. Bayanan da aka fallasa sun yi nuni da cewa shugaba Trump ya nemi takwarar aikinsa na Ukraine Zelensky a wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho. Da ya binciki ayyukan ɗan Biden mai suna Hunter, wanda ya yi aiki da wani kamfanin gas da ke Ukraine, kamar yadda ɗaya daga cikin mutanen da suka san zancen ya bayyana. Dangane kuma da takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China, shugaba Trump ya ce yana so ya cimma matsaya da China, sai dai ya ce bai gamsu da sayan kayayyakin amfanin gona na Amurka da China ta yi ba, inda ya ce hakan ya yi kaɗan. Shugaba Trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin yin wani zagayen tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu a nan Washington a mako mai zuwa. Yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa tare da Prime Minister Australia Scott Morrison a fadar White House, shugaba Trump ya ce yana buƙatar a cimma cikakkiyar matsaya ba rabi da rabi ba, duk da cewa China ta fara sayan kayayyakin amfanin gona daga Amurka. Tun a watan Yuli, rabin da ɓangarorin biyu su yi wata muhimmiyar tattaunawa. Amma duk da haka ba a samu maslaha kan takaddamar cinikayya da ake tsakanin Amurka da China ba, waɗanda su ne ƙasashe biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke shirin hallara a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi shekara-shekara a nan Amurka, ana ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin Amurka da Iran, batun da mai yiwa ya mamaye taron wanda ya kamata ya mai da hankali kan batun ɗumamar yanayi. A ranar Larabar da ta gabata, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya jaddada wa manema labarai muhimmancin tunkarar matsalar ta ɗumamar yanayi a wannan taro.
We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal. putting a price on.
Yace za mu dauki matakai masu armashi wajen kaucewa amfani da makamashin kwal, a kuma dakatar da ba da tallafi wajen amfani da man fetur da dangogin sa. Taron kolin zai fara ne daga ranar 23 ga watan nan na Satumba, inda ake sa ran sama da shugabannin kasashen duniya da wakilan gwamnati 100 za su halarta. To a ɗaya bangaren kuma an gudanar da jerin zanga-zanga a sassan duniya, wanda wato waɗanda aka yi kiyasin sama da mutum miliyan ɗaya suka shiga domin nuna adawa da ayyukan bil'adama da ke ɗumama yanayi. Zanga-zanga ta faro ne a jiya Juma'a a yankunan nahiyar Asiya, inda dubun-dubatar ɗalibai suka bazama kan tituna suna kira da a sauki, wato a ɗauki matakan yaƙi da sauyin yanayi.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani. Ba laifi kan
da dai Yusuf yayi belin ka makonni biyu da suka shige
da labarai, ya gyara kware daga kuma na saurare shi Yusuf shi ma fa ba da mama,
wato ashe da ya tafi shi tafiya yayi kawai yana nan yana aikin haji yana zuba ma Fulani ido
Allah zaki
din da ya ce da sun sani da sun shiga tete Yusuf
kware kuwa
da sun rika yi da natsuwa suna ganin abin da suke ciki.
Ai yace miki
to kamar yadda muka saba zamu fara da garshe-garshe, amma kuma yau muna bari mu fara da wannan gaisuwa ta musamman, gaisuwa ta aziya ga abokiyar aikin mu, wato producer mu wadda masu saurare kullun suna jin sunanta Julie Leathers Gresham wadda ta shafa shekaru sama da 30 tana aikin gwamnati.
Allah sarki.
To babanta Allah ya mishi rasuwa makon da ya shige wato pa Ozeli Leather Senior wanda kuna jin ana Leathers Gresham to Leathers
Senior
mai binta ne.
Allah sarki.
To Allah ya mishi rasuwa ranar Juma'a yana da shekaru 88 a duniya. An sha ruwa baba.
An sha ruwa. Ai shi ba dai ala amfana.
Eh an sha ruwa kware da gaske. Eh an sha ruwa to ya rasu ya bar 'ya'ya shida da jikoki 12.
Allahu akbar.
Yau ne idan Allah Ubangiji ya kai mu zuwa an jima za a yi addu'a janaizar sa. To Allah ya kyautata namu kashin muna kuma mika kamar yadda muka ci gaisuwa ta musamman
kuma su kuma iyalai Allah ƙara musu hakuri na wannan rashi da suka yi
ya kuma bar mahaifiyarta ranan asabar baba da ta shige mahaifiyarta ta cika shekaru 90 a duniya da haihuwa
90
eh su kuma da babanta haka da babanta da mahaifiyarta nan sun yi aure shekaru 60 da shekarun da suka shige a makai bikin cika shekarun su 60 da aure
60 da aure auren su kawai
eh auren su kawai
ni irin waɗannan shekarun na biso in ji ana yi wallahi saboda ina sha'awa
ai
mun samu 90 nan ba
su kai shekarun ba
ka hauna 90 nan yawa haka ai yafi
to mu ce Allah ya bamu damshin su ko
amin su ba amin
to gaisuwa ta musamman muna kuma godiya ta musamman ga ku masu sauraron mu domin aika sakonnin gaisuwa da kuka aika waɗansu ta hanyar email waɗansu sun bigo waya suka bar sakonni
haka ta aliyar mabin
ita malama Julie nan to muna godiya Allah ya bada lada
amin
to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya ga yan uwa da iyalan marigayi baba Dambo Kristi Dasaro da dan uwanta Nathaniel Dasaro domin rasuwar mahaifinsu. Gaisuwar ta'aziyya ga Jummai Yusufu Dori Bundot domin rasuwar Etta Ladidi Ruth Yusufu wadda ta rasu ranar Talata.
To yanzu bari mu mika sakon kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Aliyu Ambusa dake gare Ambusa jihar Kebbi wanda Allah ya ware suwa a ranar Laraba. Allah ji kansa ya kuma kyautata karshen mu.
To amin. To ana haihuwa, ana rasuwa, ana aure.
Eh, in ji wani mawaki ba?
Haka ne. To muna da gaishe-gaishen gayyatar aure. To za mu fara da wannan gaisuwa ce da fata alheri da barka kuma ga ango da amarya da kuma bangajiya ga waɗanda suka zo auren nan suka riga suka koma da ikon Allah. Wato gaisuwa ta musamman da fata alheri ga Major General Sabo A. Rilwanu mai ritaya da iyalan Alhaji Aminu Danjuma Jafar domin auren ƴaƴansu Muhammad Awal Sabo Rilwanu da kuma amaryarsa Rahama Aminu Jafar da aka daura jiya a birnin Kano. To muna fatan an yi wannan aure a dace kuma waɗanda suka zo aure an koma gidaje lafiya. Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare.
To sai kuma wannan sako ne daga Alhaji Rabiu Sarkin Dawaki mai tuta na birnin London wanda yake cewa yana mika sakon gaisuwa da godiya zuwa ga mutane da suka zo suka taya shi aure Esa Jamila Rabiu da angunta wato Adamu Mahmud Abdullahi mai littafi. Ya ambato wasu mutane kadan a cikin su da suka hada da Sarkin Gwanjawan kuma sai Alhaji Baba Isaku wato da fadawansa gabaki daya da Sarkin Zangon London da fadawansa da wazirin London Alhaji Masaudu da kuma Alhaji Mahmud Abdullahi mai littafi da Alhaji Dauda Abdullahi mai littafi shugaban wadata kamfani ke da sarkin fadar London Alhaji Baban Yara sai kuma mambobi na Ghana Muslim Welfare Center da sarakunan da limamai na Kumasi a jagorancin sarkin Zango Alhaji Umar Faruk Sa'id da Hajiya Ayi sarkin Gwanjawa da Hajiya Saratu mai littafi da Hajiya Zalika Adamu mai littafi yace kuma da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da aka taya su murna.
A to dama ina so in ce to mu mun je bikin ne.
A mun taya su murna da jeza mu mai aiko ba daga gaisuwa
to mu ba fara godiya to an yi wadannan auren raki akwai kuma wadanda suke gaba. Wannan gayyata ce daga iyalan M Kabir Isa Hamza da kuma iyalan marigayi Alhaji Tijjani Tahir waɗanda suke gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa daurin auren ƴaƴansu Abdul Muttalib Tijjani Tahir da kuma amaryarsa Zainab Kabir Isa waɗanda za a daura a Lasisi Makanju, wato layin Lasisi Makanju kenan da ke a gidan M Muhammad Batijani a karamar hukumar Jos ta Arewa a cikin garin Jos kenan. Rana 28 ga wata, wato mako mai zuwa kenan, rana Asabar mai zuwa da karfe 2 na rana. Duk da yake wannan shi kuma wannan auren yana gaba ga Malam Gerald Ishaya Kure da mai ɗakin sa Laraba Ishaya Kure domin auren Yesu Neli Lami Kure da angonta na Nyiltwe Joel Guladi waɗanda su za a ɗaura auren su nan wata guda mai zuwa ranar 26
ga muna fata.
A shi an muna fata. Ran 26 ga watan Oktoba, to Allah ya nuna mana. Allah ya sa ayi da mu. Baba, ka san Hamidu Kalalaguwa. To shi da ya kira na musamman yana cewa yana so a yi mishi gaisuwa ta musamman a abar ya ce to Kalalaguwa kullum muna jin sunan ka fa a radio ya ce to amma ce ba taba jin shi a abar ya wuce ba. To gaisuwa ta musamman ga Hamidu Kalalaguwa a jamhuriyar Nijar da iyalanka da dukkan abokan arziki muna kuma mika gaisuwa ta musamman. Ya ce Halima ce ta ba da lambar ku, to Halima muna ƙara miki jaje zance domin rasuwar Inna. Allah ya ƙara mana dangana.
Amin.
Sai gaisuwar fata alheri daga Zaidu Bala Kofar Sabuwa Birnin Kebbi ya ce zuwa ga Alhaji Abubakar Umar Dutsen, Permanent Secretary a gwamnatin jihar Kebbi da Malam Sarki Rana na wazirin Umar a Polytechnic Birnin Kebbi. Sai kuma Yusuf Karte Kawuji da Rilwanu Aliyu Gusau da Abubakar Atiku wankewa Birnin Kebbi, Allah ya sa wankewa ne. Sai kuma Abdullahi Osi Fana da Malami Imam Basi daga shugaban kungiyar muryar talaka na kasa Zaidu Bala Kofar Sabuwa Birnin Kebbi.
To sai kuma wannan sako ne na gaisuwar haɗin gwiwa daga Comrade Bamaina Hammani Mumutuwa, wato garkuwar matasan Mumutuwa tare da Ogawari Malam Bare Bare Zuwa da kuma membobi na group din. Ya ce dalin ƴan gwagwarmaya ko kuma dandalin ƴan gwagwarmaya yanda dai ya rubuta ke ya kamata ya zama dandali amma sai ce dalin dandalin ƴan gwagwarmaya. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, ku mika min sakonnin gaisuwa na zuwa ga Babaye Gambo da Magaram da kuma Umar Usman Gazammi da Madum Tahir Gazammi da Bulama Ari Gazammi da Salisu Mai Shinkafa Song jihar Adamawa da Babiri Musa Dujimari da kuma Kinunu Sani Yunusari da Ali Kiyari Bulaba da Babiri Musa Dujimari da Nasiru Aliyu Bukuyum sai kuma Namiru Umar da Usman Kasim Kiringim da Musa Marina Kandiwa da Bako Umar Kandiwa Bukar da kuma Alhaji Bukar Gurduma Damasak da Umar baban yaya wato sabon gida da Umar Alasan Kamaru da Lawali Abba Agadas Nijar sai kuma Lawan Jabir Momotuwa da kuma Abba Alhaji Momotuwa da Jabir Momotuwa da Abdu Momotuwa da Abdullah Momotuwa da Tahir Jambulo da Yawali Sani Takai
to madalla to bari mu rufe wannan zangon da wannan wasika da ta fito daga hannun Musa Maina Kadilwa Bukar jihar Difa a jamhuriyar Niger mazaunin birnin Garbolle kasar Libya yace fatan alheri gare ku ma'aikatan wannan tasha mai albarka dan Allah ku isa mun gaisuwa ta zuwa ga abokai na kamar haka bako Umar Kadilwa Bukar Jumbuto Malam Goni Kadilwa sai Ashiru Lawan na goma ruwan baure dan kishin talaka da Kadora Digaga dan Fulanin Wardi sai Haruna Salisu dan Fulani Kwara da Ibrahim SD Kusfazaria da Dauda Hudunguru sai Kabiru Karaye Sokoto da Lawal Bin Hambali Sokoto da Wari Malam Bare Brezuwa sai Usman Kasim Kirengem da Usman Abdumani Bute da mai Haruna Kadilwa Bukar sai Mustafa Adamu Kadilwa Bukar to yanzu duk wanda nace
kace Kadilwa Bukar
ko gari ne ko gari ne bazani ba duk abin da nace kace Kadilwa Bukar
yake dan magana ta kare
Bulama Kulla Kadilwa Bukar da Tela Ahmadu Kadilwa Bukar da Ari Bai Yayi
Kadilwa Bukar
da Damau Ahmadu Kadilwa Bukar da Abba Mai Gari Kadilwa Bukar da Ibrahim Mai Gari Kadilwa Bukar da Goni Mai Gari Kadilwa Bukar da Isu Maina
Kadilwa Bukar ai ko Sarfilu gumal kika ce da shi da kara Kadilwa Bukar
da Sarfilu
Kadilwa Bukar
Sarfilu kana ji yau ba gume to mun gode kare da gaske da fatan an tashi lafiya
lafiya
karanto wannan labarin naka ni barin fara da wannan labarin da ya fito daga hannun Ibrahim Musa Wada Ibrahim Musa Wada mun gode kwarai da gaske ka aika mu da wannan labarin ya kai 100
Allah sa
ina ta gogewa email dina ina ta gogewa kullun nazo ina duba zan ga Ibrahim Musa Wada da wannan labari ga wani labari mai mushadariya ya aika da wannan labarin ya fi so 100 ka aika da guda daya mun dai Allah ya sa da rabon zamu gan email din zamu gan shi ba sai ka aika so 100 ba to yace to ya ko da wannan labarin yace wani saurayi ne ya tafi wurin budurwarsa da tsakiyar rana ana kwala rana to shikenan da suka je suna tsaye a cikin rana suna ta hira a cikin rana rana tai rana ta koda su
kuma suna ciki
rana to shi kuma dan gayan yana so to dama yana nuna cewa shi dan boko ne
Allah sarki
suna cikin ranan nan yana so ya ce ma budurwar ta ta fita daga ranar ta shigo inuwa to kuma yana so ya
burge ta da
turanci tunda shi dan boko ne to shi ne so shi ne shi mace hey babe leave afternoon and come to evening da daga cikin rana ta fudu
ai gayu in ana zo a burge an mata akwai turanci ba shine wanda ya taba zuwa shi ba daga restaurant wurin cin abinci yake cewa wa a bashi ki ba 4 bottles
ai
wato a bashi tsire abin da kwalba hudu
tunda zai burge ta
ai
to daga ka da labarin mafulata ne
wannan labarin kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak matashi dan kasa daga jihar Borno ne ya aika da wannan labarin ya ce wani bafulatani ne mamasa ta bashi naira 50-50 guda biyu ta ce masa je ya siyo waina na 50 ya siyo kuma kosai na 50 to kawai sai aka ga bafulatani akan hanya yana kuka yana zuwa ba tare kuma da abin da aka aike shi ne shi ba sai kawai wani kanuri ya tare shi ce masa lafiya me yasa ka kuka sai ya ce ai mama ta ce ta bani naira 50 guda biyu in siyo mata kosai da daya in siyo kuma waina da daya to amma sai na manta wanne ne na kosai wanne ne na waina to shine abin da yasa duk
ya shiga uku to kare je ya dauki daya 50
din na waina ya siyo na kosai to kaga an yi kuskure ki ai da shi tunani
ya kamata wannan barin kowanne a tsaye shi da
Allah sarki
to ga ta abin da labarin da kawata ta ba tana aiki a algaleri lokacin da tana aiki mai jinya ce ma'aikaciyar asibiti ce to tace lokacin tana aiki a algaleri kasa alkare inda kasa alkaleri akwai fulani sosai sai wani ba fulatani ya kawo matar shi za ta haihu to da ya kawo ta ya aje ta so da dama aka zo a aje wasu sukan zo su aje su koma waɗansu sukan zo su zauna to galibi dai fulani da kyar suke zama suka aje to shikenan
sai
a koma riga da suka kawo ta ya koma to aka ga ta rasa jini ba ta da jini kwata-kwata tana buƙatar jini sai ma an yi mata aiki to ka san asibiti sukan yi dan hikimar nan sai a dauki jini
wanda aka adana
eh ba a jira kar a zo abin ya zo zama da karshen kwana so da dama sai a dauki na ajiyar nan in dangi suka zo sai a gaya musu sai a diba a mayar to anata bangaren ma sai aka zo wanda aka sa mata ma bai isa ba ana buƙatar ƙari banda aka mata aiki ta yi to shikenan da safi da shi fullo ya zo sai kanwata ta ce mace Linda sai ta ce mashi baba an yi mata aiki ta yi amma ana buƙatar jini da kai ka nemo waɗansu ƴan uwanku kuma a ƙara da kai a ɗebi jini sai ba fulatani ya bushe da dariya yana ta dariya suka rasa menene yake ba shi dariya a wannan labarin wai sai ya ce ha ya saba sandan shi ya ce ha Malama kenan ke ga kina a zaune jajawur ga ki a zaune jajawur jini ya ishe ki ki kalle ni nan kina kallo na nan ke ba za ki ɗibi jinin naki ki bata ba ke jajawur ni kika gani kamar mai jini Ya ga da haka ba ta nan tare da mu yau muna da shi da ya dafa mana to a madadin
baba ya ku makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
'yan uwa da abokan arziki labarin bi